الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 7 ga watan Juma'a da akhira shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 23 ga watan 2 shekara ta 2018. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Al-Shaykhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am. Wai dangane da wasu abubuwa biyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana a cikin wani hadisi, na cewa duk wanda ya kiyaye waɗannan abubuwa biyar, wanda ladubba ne daga cikin ladubba na sallar Juma'a, sakamakonsa za a gafarta masa zunubansa na sati guda da daɗin kwana uku. Na daga cikin abubuwan biyar wato shine yin wanka, wanka na Juma'a. Shine dan uwa yake cewa idan mutum bai yi wankan Juma'a zai iya samun wannan fadila gafara ta sati guda da ƙarin kwana uku? Ba zai samu ba, kamar yanda malamai suka tabbatar da cewa abubuwa ne biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jero su. Kenan shi samun wannan sakamakon kenan ya tarattabu alal itiyani bi hadhihi al-umuri kulliha, dole sai ka zo da su gaba daya. Farko mutum yayi wanka, abu na biyu ya je masallacin, abu na uku yayi kawaici har akai lokacin da limami wato ya gama kuduba, kenan ya saurari kuduba. Na hudu shine wato ya sallaci sallar tare da limami. Gane ko? Na biyar din shine yace wa sallama qudira lahu, kenan ya sallaci iya abinda aka kaddara masa na nan. Dole sai in mutun ya kiyaye waɗannan al'amura guda biyar zai samu wannan sakamako. Don mun haka wankan Juma'a kamar yanda bayani ya gabata a magana mafi rinjaye wajibi, dole ne matsayin shi ya wuce sunna, kamar yanda wannan jumhurin malamai suka tafi akan cewa sunna ne mustahabba, amma magana mafi rinjaye wajibi ne. Don haka kuma wannan yana nuna sakamakon kenan, wanda ya zo da shi yakan iya samun wannan sakamako, duk wanda bai zo da wannan wanka ba zai samu wannan sakamako. Cikon fa'ida, shi wankan Juma'a lokacinsa wanda yake farkon lokacinsa shine ketowar alfijir a ranar Juma'a kenan. Inda ya alfijir ya keto, mutum ya yi wanka da niyyar wankan Juma'a, ya bada iya abin da yake kansa, sai dai an so mutum ya sadar da shi da zuwa masallaci, saboda hikimar da ta sa aka shar'anta wankan Juma'a, saboda mutum ya gusar da duk wani datti a jikinsa da duk wani duyi kada mutum ya tafi cikin jama'a wato ya wari yana tashi a jikinsa. Shi kuma galibi musamman a irin lokaci na zafi da zaran mutum ya yi zufa to wata dauda takan iya motsawa a jikinsa. Nan da haka an so dai sadar da shi da zuwa masallaci, amma idan mutum ya yi shi a farkon safiya a ranar Juma'a ya ba da iya abin da yake kansa. Don haka kuma maganar wasu daga cikin malamai na cewa duk wanda ya wanka Juma'a ya shagala da cin abinci to dole ya sake wankar, to wannan ba mu san ba wani dalili akan haka. Kuma cin abinci ai baya warware tsarki, inda ba kamar misali abinda shari'a ta zo da shi ba kamar irin cin naman raƙumi, wannan shi yana wajabta sake a rulla. Idan ka yi shi ba sai ka sake a ba sai ka yi a rulla ba, saboda ai shi duk wani wanka na ibada sifarsa da kaifiyarsa ɗaya ne da arwalla yake tafe. Duk wani wanka na ibada iya abinda yake bambanta su niyya, da wankan janaba, da wankan yankewar jinin al'ada, da na jinin biki, da na juma'a, da wanke mamaci, da sauran dukkan wani wanka da shari'a ta shar'anta sifarsu da kaifiyarsu ɗaya ce, iya abin da yake bambanta su ita ce niyya. Na'am. Ha?
Hakkin tumatarwa kan yi shi da rage yanzu shi haka yana nuna duka
wai fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Muawiya ibn Haida al-Qushayri Allah ya kara masa yadda, da yake cewa menene haƙƙin wato ɗaya daga cikin matanmu a kanmu. Manzon Allah ya ce masa ka ci yadda ita idan ka ci, ka tufatar da ita idan ka tufata. Shinwa wannan yana nihin cewa idan ka dinka kumfule biyu sai ka dinka mata biyu, ba haka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake. An gane ko? Kuma ba yana nihi ba duk abin da ka ci ita ma sai ta ci, ba haka ba yake ne. Shi abin da ake nihi kar ka ci ka koshi ita ka barta da yunwa, kuma kar ka zamanto kai a tufaci ita a zirici. Ba ana nihin cewa in kumfule biyu goma kai sai ka mata goma, a abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nihi na cewa karkaci ita ka barta da yunwa, kuma karka tufata ita ka barta a zuraici. Ba kamar yanda wasu suke su kamar misali ga magana suke fahimtar cewa wai dole in ka ci sai ta ci, ma'ana in duk abinda ka ci sai ka ka bata, duk tufafin da kai in kumfule nawa kai sai ka mata, ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nihi. Abinda ake nihi kar kai zamanto kai ka ci ka koshi ita ka barta da yunwa, kuma kar ya zamanto kai ka tufata kuma ita ka barta a zuriyarci, shi ne iya abinda manzon Allah yake nihi da hadisi. Wai kamar misali wanda zai ba iyalinsa abinci gashi dai gashi, amma kuma shi idan ya tashi zai keɓance kansa ya ci abincin da ransa yake so, wannan kuma bai dace ba. Farai wannan bai dace ba, nau'i ne wanda yake na rashin adalci. Lallai duk abin da ka san za ka iya ci wanda ranka yake so kana murmurin shi, to ya kamata su ma ya zamanto ka ba su haka. Amma ba laifi ba ne wani lokaci in ya kama, amma mutum ya maida haka ɗabi'ar shi da al'adar shi, wannan kwata-kwata bai ya dacewa. Lallai akwai masu haka wanda su abincin da suke ci can daban, kuma wanda iyalinsu suke ci can daban, wanda kuma akwai bambanci tsakanin abinci. Na'am. Za ka yi ni?
Za ka wani ce.
Ka kawo mutum biyu.
Su ma mutanen da
to kamar yaya ne ne ake kasuwancin? Wai wani sabon kasuwanci ne za ka ba da hannun jari jika 300, 400 ko? Kuma ka kawo mutum biyu, su ma kowane ɗaya daga ciki ya kawo mutum biyu. To su waɗannan mutane biyu da ake kawo a matsayin me suke? Shaidu ne ko mene ne? su ma za su ba da ribar hudu, to kuma wace irin kasuwa ce ake? Kaya ne ake saya in an sayar a raba riba gwalgwalon kowa hannun jarinsa ko yaya ne? Na'am. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna da cikin kitabul hiba, littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen kyauta. Mun tsaya ƙarshen babi na uku, baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin mutumin da ya nemi kyautar wani abu abun abokansa, shin ya yi daidai ko kuma ya yi laifi. Misali, kai ne kana da bukata ka ga abu abun abokanka, sai ka roƙi cewa su baka, shin wannan roƙo da kai laifi ne ko ba laifi ba ne? Shi ne malam ya zo mana da hadisai uku a ƙarƙashin baban. Farko hadisin Abu Sa'id, shi ne Sa'd ibn Malik al-Khudri, Allah ya ƙara masa yadda, ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mu, idribu li ma'akum sahman, manzon Allah ya ce ni ma ku kasa da ni. Kamar yadda bayani ya gabata, lokacin da suka zo da garken ƙanƙanan dabobi wanda aka ba su a matsayin lada game da ruqiyya, wato da suka ma wani mai garin wata ƙauye da kunama ta harbe shi, aka zo aka tambaye su, shin a cikinku akwai wanda ya iya addu'a ta neman waraka? Abu Sa'id, Allah ya kara masa yadda, ya ce ƙwarai, ya ce ni na iya, amma ba za a yi ba sai kun biya mu, sai an yi jinga. Aka yi jinga, za a ba su garken ƙanƙanan da gobe. Aka je da shi ya karanta ma marar lafiya suratul Fatiha ta kenki, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba shi lafiya. Ya zo da wannan garke wajen abokansa, suka ce a'a ba za mu taɓa ba, sai mun isa gida Madina, mun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dangane da hukuncin wannan abu, in ya halatta mu karɓa to, in bai halatta ba kuma mu mayar musu da kayansu. A lokacin da suka iso gida Madina, Abu Sa'id, Allah ya ƙara masa yadda, ya labarta ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan al'amari. Manzon Allah ya jinjina masa, ya ce masa wa ma adraka annaha ruqya, wa ya sanar da kai cewa suratul Fatiha addu'a ce ta neman waraka? Manzon Allah ya ce abinda aka ba ku nima ku raba da ni, shine ya ce idribu li ma'akum sahma, manzon Allah ya ce ku raba da ni. Kaga a nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya roki cewa su kasa da shi a cikin wannan abu da aka ba su. Don haka wannan yana nuna mana halaccin ka roki abokinka wani abu, amma sharadi ka san da cewa ba zai damu ba. Matukar ka san zai damu game da wannan abu da ka roke shi, to wannan bai halatta. Don haka kenan ka tabbata cewa mutumin ba zai samu damuwa game da abin da ka roke shi. To haka malam ya zo mana da hadisi na biyu, hadisin Sahal ibn Sa'd as-Sa'idi, Allah ya kara masa yadda, ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika ma wata mata daga cikin al-muhajiru wanda tana da wani bawanta wanda kafinta ne. Manzon Allah yace da ita sa bawanki wato ya sassaka mun minbari. A lokacin nan ita wannan mata ta sanya bawanta ya kira ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama minbari. Shine yace fa zahaba fa qata amina tarafa, ya tafi ya saro wato itace waɗanda suke na kirya. Fa sana alahu minbaran, ya sassaka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama minbari. A lokacin da ya gama wato sassaka wannan minbari, ita wannan mata ta aika ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce aikin da ka nema tuni an gama. Manzon Allah ya ce arsili bihi ilayya, aiko min shi. A lokacin nan faja'u bihi, suka kinkimo suka zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan minbari. Fa hatta malahu annabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa wada'ahu haythu tarau, manzon Allah ya dauke shi da hannuwansa ya aje shi inda kuke ganin shi a yau, kamar yadda shi Sahal yake ba wato jama'a labari a lokacin da yace inda kuke ganin minbarin nan a yau, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka zo masa da hannun shi ya dauka ya girka shi a nan. A takaice wannan yana nuna mana kenan halaccin ka tambayi wani daga cikin abokanka wani abu da kake da bukata, kenan sharadi dai kamar yadda bayani ya gabata, ka san da cewa ba zai samu damuwa ba. Ina da mutumin da ka san yana da wato dadin rai, kenan mutumin da ba zai samu damuwa, to ba laifi kana iya tambayar shi. To haka hadisi na uku, hadisin wato Abu Qatada, Allah ya kara masa yadda da yake cewa wata rana na kasance ina zaune tare da wasu mazaje daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani masauki da muka yada zango a hanyar Makka. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nazilun amamana, ya sauka can gaba da mu. Wal qaumu muhrimuna wa ana ghayru muhrim, yace jama'a gaba daya wato suna dauke da harami, yace ni kuma ba ni da harami. A lokacin nan jama'ar sai suka hango jakin jiji yana kiwo. Wa ana mashghulun aqsifu na'ali, yace ni ko na shagala ina famar dinke takalmi na, ni ban gaishi ba. A lokacin nan basu sanar da ni cewa ga jakin jiji fa ga farauta. Wa ahabbu li wa ahabbu law anni absartu, sun so ina ma a ce ni da kaina na waiwaya na hango shi. Fal tafattu fa absartu, Ubangiji ta'ala ya kaddara waiwayawa ta, ina waiwayawa kai tsaye sai na ga jakin jeji. A lokacin nan yace sai na zabura na nufaci doki na, fa asrajtuhu, na daura masa sirdi. Kuma rakimtu, sannan na hau bayan. Wannan sai to sauka wa rumha, yace bulalata da mashi na, yace sai na manta su ni ko har na buri bayan doki. Fa qultu lahum, sai nace da su na wiluni sauka wa rum, kuma ya komo bulalata da mashi na. Fa qalu la wallahi la nu'inuka alaihi bi shay, suka ce wallahi ba za mu baka ba, ba za mu taimaka maka da komai game da farauci wannan jakin. Fagabibutu, yace sai na cika da fushi. Fanazantu, na sauko daga kan dokin. Fa akhaztuhuma, na dau bulalata da mashina. Umar rakibtu, yace sannan sai na hau dokin nawa. Fashadattu ala alhimari, na sukunya na wannan jaki na jiji. Fa akartuhu, yace na soke shi da mashi. Umar jitu bihi wa kadmata, na zo da shi alhali tuntuni ya mutu, na gama da shi. A lokacin nan na fede wannan jaki aka gasa. Fa waqa'u fihi ya'kuluna, jama'a kawai suka auku suka yi ca, kowa sai wasga yake. Aka ci aka koshi. Kuma innakum shakku fi akalihim iyyahu wa hum hurum, sannan sai suka yi kokonto game da halaccin cin wannan nama na jaki da suka yi alhali suna dauke da harami. an gane ko bayan sun ci sun ci sai kokon duwetar su a cikin zukatansu. Shin wannan nama da muka ci kwa shin ya halatta mu ci saboda alhali muna dauke da harami? Abu Katada yace faruhuna, yace sai muka maraita, ma'ana muka lamta muka tafi. Wa khabba'tu la'abuda ma'iya, yace sai na koye damtsan jakin tare da ni. An gane ku gashashshen damtse na jakin sai ya koye tare da shi, ya sanya shi cikin wata jikar shi. Fa adrakna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa sa'alnahu an zali, muka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a masaukin da ya sauka, sai muka yi masa tambaya dangane da haka. Fa qala, sai manzon Allah yace ma'akum minhu shay, shin akwai wani abu na naman tare da ku, akwai saura? Fa qultu na'am, sai nace kwarai ya manzon Allah. Fa nawaltuhu la'abuda, yace sai na meka masa wannan damtse na jakin. Fa akalaha hatta naffadaha wa huwa muhrim, manzon Allah yace sai da ya cinye shi gaba daya, alhali kuma yana dauke da harami. Wannan yana nuna mana halaccin me harami idan aka farautu farauta ba takanassabu da shi ba, wannan yana halatta ya ci. Amma a farko shi baya halatta ya farauci farauta, kuma baya halatta ya ci naman duk wata farauta takanas wanda aka yi saboda shi. Malam ya zo da hadisin domin ya nuna mana cewa halaccin ka roki wani abu a wajen abokanka wanda ka tabbata cewa ba za su samu damuwa ba. Don haka manzon Allah ya ce hal ma'akum minhu shay, shin akwai wani abu na naman tare da ku? Kaga ne roko ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi. Da haka wannan yana nuna mana duk abinda ka san mutum ba zai samu damuwa wanda kuke tare da shi, to ba laifi bane ka roke shi wani abu abunsa. Amma in ka tabbata cewa zai samu damuwa, to wannan baya halatta, don dai ya kasance akwai takurawa. Zamu tashi babi na gaba. Qala Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullah, باب من استسقى. وقال سهل هو ابن سعد السائدي رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اسقني. قال حدثني خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني ابو طوال اسمه عبد الله بن عبد الرحمن أنه قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا هذه فاستسقى فحلبنا له شاة لنا ثم شربته من ماء بئرنا هذه فأعطيته وأبو بكر رضي الله عنه عن يساره وعمر تجاهه وأعرابي عن يمينه فلما فرغ قال عمر هذا أبو بكر فأعطى الأعرابي فضلا ثم قال الأيمنون ألا فيمنوا. قال أنس رضي الله عنه فهي سنة ثلاث مرات. Malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin mutumin da ya nemi shayarwa abun wanda ba zai samu damuwa ba. Ka nemi cewa a shayar da kai in ma ruwa ko abin da ya kama da haka. An gane ko? Shi ne ya ce babu manistaska, baban da ke bayani game da hukuncin mutumin da ya nemi shayarwa abun wanda yake ganin cewa ba zai samu damuwa. Ka nemi cewa ya baka ruwa ka sha, ko ya baka wani kunu ko fura ko abin da ya kama da haka. Shin yin haka na halatta ko baya halatta? Domin wani nau'i ne na roƙo. Shi ne anan malam ya zo da hadisin Sa'd ibn Sa'd as-Sa'idi, Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya ce askini, ya sahal, maza Allah ya ce ya kai sahal shayar da ni ba ni in sha. Kaga wannan roko ne maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi na cewa a shayar da shi. Don haka wannan yana tabbatar da halaccin ka nemi shayarwa ga wanda ka tabbata cewa ba zai samu damuwa ba game da abin da ka roke shi. Shi ne malam kuma ya zo mana da hadisin wato Abu Duwala, shi ne Abdullahi ibn Abdurrahman ke faɗa cewa na ji Anas ɗan Malik, Allah ya ƙara masa yadda, na faɗa a tana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi darina hadhihi, ya ce wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana a wannan gidan namu. Kina a lokacin da yake ba shi Abu Duwala labarin, yana nuna masa ya ce a wannan gida namu, ya ce wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana. Fastasqa, manzon Allah ya nemi mu shayar da shi. Fahalabna lahu shatan lana, Anas ya ce sai muka tatso madara wato ta wata tinkiyar mu. Shine ya ce fahalabna lahu shatan lana, sai muka tatso masa wata tinkiya tamu, ma'ana muka ta lafazin sha ismul jins ne, tinkiya ko akuya. Haka in ka ce al-ghanam, ismul jins ne kankanan dabobi, tumakai da awakai. Suna na tinkiya wanda yake banta da ita shine abdu'an, kamar yadda akuya sunanta wanda yake banta da ita shine al-ma'az, kamar yadda can cikin suratul an'am Ubangiji ta'ala ke faɗa wa minal ma'azis naini wa minal ba'anis naini. Shine anan yace fa halabna lahu shatan lana, sai muka tatso masa wato wata karamar dabba ta mu kenan, tinkiya ko akuya. Thumma shibtuhu mimma ibirina hadhihi, yace sannan sai na gauraya wannan madara wato da ruwan wannan rijiyar ta mu kenan. Rijiyar a lokacin nan ma tana nan a lokacin da Anas yake bada labarin. Shine yace thumma shibtuhu, wato sai na gauraya shi kenan, na gauraya ita madarar. Lafazin shubtuhu an ciro shi ne daga ashau, idan aka ce ashau shine al-khalq, ma'ana gauraya abu kenan, gauraya. Kamar yadda can cikin suratul safat Ubangiji ta'ala yake cewa thumma inna lahum 'alayha lashawban min hami, shine yace thumma shubtuhu, yace sannan sai na gauraya nuna mimma ibirina hadhihi, wato da ruwan wannan rijiya ta. Fa'an aqaitu kenan, wannan wani nau'i ne na farau-farau da suke yi a wancan lokaci kenan. Madarar ita ce zallanta kenan, akan gauraya ta da bakin ruwa. Shine yace fa'an aqaitu, wato sai na miƙa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kafa kai ya sha, wa Abubakarin an yasarihi, a lokacin nan Abubakar Allah ya ƙara masa yadda yana hagun kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa Umar tujahu, wato Umar ko Allah ya ƙara masa yadda yana gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi Abubakar a hagun Umar a gabansa. Wa Arabiyun an yamini, wani ba kauye kuma a damar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Falamma faraga, wato a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama sha, kala Umar, Umar Allah ya ƙara masa yadda, sai ya yi maza sai ya faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce haza Abubakar, wannan dai Abubakar ne. Me yake nihi? Ishara ce Umar yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga wanda ya dace a bashi. Kaga mazan jiya yanda Allah ya siffanta su da wannan sifa fiyayya, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, inda kai ne a yau cewa za ka yi bani, to amma a kai tsaye sai ya ce ya Rasulullahi, ya ce ga Abubakar, wannan fa Abubakar ne. Kenan yana nihin cewa manzon Allah ya ba Abubakar ya sha. Ni za a yi fa'an a ƙal'a Arabiya fadula, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya miƙa ma wannan ba kauye sauran shansa. An gane ko? Lafazin al-fadl shine az-za'idu 'anil haja, kenan abinda mutum ya sha ya rage kenan, saura shine ake kira da al-fadl. kamar yadda can yake cewa wala ya'ta li ulul fadli minkum wasa'ati al fadl kenan azza'idu anil haja, kamar yadda yake cewa zahaba ahlud dusuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Shine yace fa ahadal arabiya, a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya mika ma wannan bakauye fadlahu, wato sauran shansa kenan, shi da ya sha ya gama sai ya mika ma wannan bakauye. Idan aka ce al arabi shine sakinul badiya, mazaunin kauye, sawa'an balarabe ne ko ba balarabe bane, shine ake kira da arabi. Thumma qala, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce al aymanuna al aymanuna, manzon Allah ya ce ku gabatar da na dama, sannan waɗanda ke dama, sannan waɗanda ke dama har ta kewayo kenan. Sai ya ce ala ku saurara fayan minu, manzon Allah ya ce ku damantar. Nan an shafi, an gane ku maf'ulun bihi fayan minu, manzon Allah ya ce ku damantar kenan. Wannan yana nuna duk abin da za a yi to an so a fara da dama, kamar yadda a hadisin Aisha Allah ya ƙara mata yadda take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tanaqulihi wa tarajjulihi wa duhurihi wa fi sha'nihi kullihi. Tace damantarwa, ma'ana farawa da dama, ya kasance na ƙayatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen sanya takalmansa, haka nan wajen sarce kai, haka nan wajen tsarki, haka nan a cikin lamarinsa gaba daya. Farawa da dama na ƙayatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan haka ko ta kalma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai sa to yakan fara da kafar dama, in zai fitar da takalma kuma yakan fara fitar da kafar hagu, kamar yadda nasbi ne tabbatacce akan haka. To anan dan haka yace ala fayammin, manzon Allah yace ku damantar, ku damantar kenan. Wannan yana nuna duk abin da za a yi in dai abu ne mai daraja kamar yadda malamai suka faɗa to an fi so a gabatar da dama. To shi ne anan yace ala ku saurara fayamminu, manzon Allah yace ku damantar kenan, ku fara da dama. Anas Allah ya kara masa yadda, sai yake cewa fahiya sunnatun fahiya sunna salasa marrat, yace haka sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yin haka sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai da ya maimaita su. A takaice wannan hadisi yana nuna mana wato shine halaccin mutum ya nemi shayarwa abun wanda yake ganin cewa ba zai samu damuwa ba, kamar yadda anan Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo wannan gidan namu, manzon Allah ya nemi mu shayar da shi, na tatso madara na gauraya da ruwa, na ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya kafa kai ya sha. Sannan bugu da ƙari wannan hadisi yana nuna mana yana daga cikin ladubba na shan abin sha, idan ka sha ka gama to wanda yake damar ka shi zaka ba, shi yake da haƙƙi. Idan kana ganin akwai wani wanda ya fi cancanta a bashi, to dole na damar taka sai ka nemi izinin shi, in ya ba da izini to wannan haƙƙinsa ne, ya saukar da kan haƙƙin shi kenan, kana iya ba da abin ka. An gane ko? Kaddara cewa ɗa da mahaifi ne, mahaifin a hagu ɗa a damar ka, to anan dole ɗan shi yake da haƙƙin ka ba shi. Koma wane ne duk darajar mutum, duk matsayin shi, koma wane ne kai, ko shi sarki ne, dogarin shi a damar ka, shi a hagu dole dogarin zaka meka ma, sai dai in shi da ka meka mishi sannan ya meka ma ranka ya dade, to wannan shikenan haƙƙin shi. Don kuma kana so sai ka nemi izinin shi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokaci an zo masa da abin sha, manzon Allah ya kafa kai ya sha, a damar shi Abdullahi dan Abbas shine yaron su, ga dattawa a hagu. A lokacin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama sha, sai ya waiwaya ga Abdullahi dan Abbas, yace ya kai yaro, yace zaka iya bani izini in ba waɗannan dattawa? Sai yace ina ya rasulullahi, ai wallahi ba zan fifita wani wato akan a kaina wato game da sauranka, sai dai in na sha sannan su su biyo baya. Kaga yana yaron shi karami a lokacin nan, maza Allah ya nemi izinin shi ya ce ai haka nan ma bata taso ba, ba zai yarda ba. Me yasa? Saboda ya san sauran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saura ne ma'abucin albarka, shi kuma akan duk wani abu wanda yake na al'amarin lahira, to anan takara ake yi. Karka sake wani ya shiga gabanka, ko da da mahaifi ne anan suna iya hamayya su yi ja'inja, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun. Don haka a nan da aka nemi izinin shi a ba waɗannan dattawa, ya ce ai bata kamata su yi rantsuwa da Allah, ya ce wallahi ba zan fifita wani a kaina game da sauranka, sai dai in na sha na gama sannan su ma su sha. Wannan hadisi yana nuna mana kenan shi na damar in an nemi izininsa, in ya ba da izini to falillahi alhamdu, wannan damar haƙƙin shi ne, kenan ya sauka daga kan wannan. To don haka a takaice anan shi Umar Allah ya ƙara masa yadda, sai ce haza Abu Bakar, ya ce ya manzan Allah wannan fa Abu Bakar ne, yana nihi kenan a miƙa masa. Fa'adal a Arabiya, manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya miƙa ma wannan ba kauye fadlahu, kenan sauran shan da yayi. Wannan yana nuna mana tsantsar adalci na manzannin Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma kala sannan sai ya ce al-aymanuna al-aymanuna, manzan Allah yake cewa al-aymanuna, ku gabatar da nadama, al-aymanuna sannan nadama da su. An gane ku kenan, wanda yake dama in ya sha shi ma nadamar shi zai ba, shi ma ya ba nadamar shi, shi ma ya ba nadamar shi, kenan har ta zagayo. Wannan kuma shine karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Dan haka Anas yace ha yake cewa fahiya sunnatu, wato sai da ya maimaita su uku. Dan haka abinda ya bambanta da wannan shine kawai abinda ya shafi aswaki. Shi in aswaki ne kai, akwai jama'a tare da kai, zaka ba wani yayi, to anan sai ka diba wane ne yafi kwanuka a cikin su, babba a ciki shi ake mai kama, ba na dama ba. An gane ko? In kamar aswaki ne, kayi aswaki, zaka mai kama wani daga cikin jama'a yayi, to anan sai ka diba wane ne babba a cikin su, wanda yake babba shi ake gabatarwa, koda cewa yaro ne a hagu. An gane ko? Koda shi babban a hagu yake, to shi ake gabatarwa. Kamar yana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadisi sahihi, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wato yayi mafarkin yana aswaki, sai ga mutum biyu, babba da karami, zai meka ma karamin aswaki Jibril, sai ya ce masa kabbir kabbir, ba babban. A lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya meka ma babba. Kina wannan yana nuna mana abin da yake sunna, in za a ba wani bayan mutum ya yi aswaki ya meka ma wani yayi a cikin jama'a, sai ya diba wanne ne babba, wanne ya fi kwanuka. Saboda su kansu kwanuka rayuwa wata daraja ce ta musamman, ko da awa ɗaya ko da minti ɗaya mutum ya riga ka zauwa duniya, to yana da wata daraja duriya a kanka. Haka wajen ɗaukan zance, idan jama'a sun haɗu in za a yi zance, in dai babu shugaban taro, to babba wanda ya fi kwanuka a ciki shi zai fara magana. Kamar yadda Muhayyisa da Huwayyisa lokacin da suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lokacin da suka kawo karan wani da aka kashe a can birnin Khaibar, to ɗaya daga cikinsu sai ya famar zai ɗau zance, manzon Allah sai ya ce a babba ya fara, babba zai yi magana. Wannan yana nuna mana abinda yake sunna, ladabi daga cikin ladabba na ɗaukan zance kenan, babba shi yake farawa, in ya yi sannan yaro ya biyo ba. Amma in akwai shugaban taro ko yaro karami ne aka naɗa, ta wannan shi ne zai ɗau magana, sai wanda kuma ya ba izinin magana zai. Babu kabuli hadiyati sayyid wa qabila an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam min abi qatadata abud as-sayyid qala hadathana sulaiman ibn harb قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الواسطي العتكي عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال an fajina arnaban bi marri dhahran fa sa'ala qawmu falagahu fa adraktuha fa akabtuha fa ataitu biha aba talha fa dhabahaha wa ba'atha ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama bi warikiha aw fakhidhaiha qal fakhidhaiha la shakka fih fa qabila قلت وأكل منه قال وأكل منه ثم قال بعد قبله واتو wannan babi ne wanda ke bayani game da wato abinda yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin karbar kyauta ta farauta ma'ana naman daji da aka farauto aka baka a matsayin kyauta shi ya halatta mutun ya karba shine kenan hukuncin karbar kyauta wato ta farauta shine sai yace wa qabila annabiyyu sallallahu alaihi wasallam min abi qatadata abu dasaidi wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbi dantse na farauta shine jikin jiji wanda abu qatada Allah ya kara masa yadda ya farauci manzon Allah ya karbi wannan dantse kamar yadda bayani ya gabata kare kenan wannan ne yake nuna mana halaccin karbar kyauta ta farauta in dai mutun ya farauto farauta ya baka kyauta to ya halatta ka karba sai malam ya zo da hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa an fajina arnaban bi marri dhahran yake cewa wani lokaci wato mun kado zo mu a wani dawa da ake kiran shi marru dhahran shi marru dhahran tsakaninsa da makka wato mil 16 ne mil 16 yana nan kan hanyar madina wani daji ne wanda ake kiran shi marru dhahran to anan ne yake cewa an fajina arnaba yace mun kadu zo mu kenan daga cikin ramunsa fasa al qaumu wato jama'a suka bi bayansa da gudu kowa fama yake ya kama falagahu wato sai suka gaji ya gaji yadda su sun gaji lafazin falagahu an ciro shi ne daga allugu allugu shine attaib wahala kenan kamar yanda yace wa laqad khalaqna samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayami sai yace wama masana min lugu shine yace falagabna wannan falagahu wato jama'a sai suka gaji yace fa adraktuha yace ni ko na ci gaba da bin sa na cin masa fa akartuha yace na kama shi Hausawa suka samu karin magana suke cewa kowa ya ci zomo ya ci gudu kenan anan su sun yi gudu sun yi gudu ya gaji yadda su sun kasa kamawa amma da yake shi Anas matashi ne sai ya ci gaba da bin zoman sai da ya cin masa shine yace fa adraktuha na cin masa fa akartuha na kama shi fa ataitu biha aba talha wato na zoma abu talha Allah ya kara masa yadda da wannan zomo shi abu talha mijin mahaifiyar Anas ne kenan shi Anas matsayin abu ne yake ga abu talha shi ne yace fa ataitu biha aba talha wato na zoma mijin mahaifiyata da shi shine abu talha na kawo masa zoma fa rabaha wato ya yanka wannan zomo wa ba'atha ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama bi warikiha a lokacin nan wato ya aika ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya gasa zoma sai ya aika ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine saman cinyar zoma in aka ce alwarik kenan saman cinya an gane ko ai ita cinya tana da gaba akwai gaba ta kasa sannan kuma akwai samanta wancan saman shine ake kiran shi alwarik kenan mazauni kenan shine yace wa ba'atha ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama bi warikiha wato sai ya aika ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saman cinyar kenan can wajen tsokar aw fakhizaiha ko kuma cinyoyin gaba daya an gane ku akwai bambanci tsakanin al-fakhiz sannan kuma da al-warik in aka ce al-warik kenan saman cinya can wurin tsokar amma in aka ce al-fakhiz kenan cinyar gaba ɗayan ta kenan in aka yanke wannan kin kafa kenan cinyar gaba ɗaya shine ake nihi da alwari wannan shine ake nihi da alfakhiz kenan to gaba ɗayan cinyar ce ya aika ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cinyoyin ko kuma alwarkin ya dan samu kokonto ne kada sai yace fakizai ha yace kai cinyoyin ne gaba ɗaya manzon Allah ya aika yace la shakka fihi babu kokonto game da haka da a farko ya samu shakka shi Abu Dalha saman cinyar ne ya aika ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma cinyoyin gaba ɗaya to daga baya sai ya sami yaqini sai yake cewa fakizai ha cinyoyin ne gaba ɗaya ya aika ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la shakka fihi yace babu kokonto game da haka fa kabilahu yace manzon Allah sai ya karba kuntu sai nace masa wa akala min shi manzon Allah ya ci wannan nama kana sai yace wa akala minhu yace kwarai manzon Allah ya ci kuma kala ba abu sannan bayan haka sai ya ce a kabilahu manzon Allah ya karba ya dan samu shakka ya ci ko bai ci ba da a farko ya ce ya ci to daga baya da ya samu shakka sai ya ce kabilahu ya dai karba an gane ko ya dai karba to kaddara cewa ya karba bai ma ci ba to wannan yana tabbatar da halaccin cin naman zomo maganar cewa cin naman zomo karahiya ne wannan kwata-kwata babu wani dalili da ya nuna karhancin cin naman zomo har ma suke illanta wai karhancin cin naman zomo cewa wai shi zomo yana al'ada irin yanda wato mace take al'ada wannan duka zance ne babu wani dalili akan haka shine anan kenan shine yace kabilahu yace manzon Allah ya dai karba kuma wannan yana nuna mana kenan halaccin wato mutum kenan ya karbi kyautar farauta idan aka yi kenan sawa'an gaba ɗaya aka dunkule aka baka ko kuma naman aka baka ya halatta mutum ya karba kamar yadda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya karbi wannan kyauta da Abu Qatada wannan da Abu Talha ya masa kuma da yanda kuma Abu Qatada ya masa kyautar ya karba sannan wannan kuma yana nuna mana yanda sahabbai wato suke girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanda ga ya fa anan da ya gasa zoman fa zomo ne ɗaya fa to shi wanda ya kamo zoman shi mai ya ci balantana shi wanda ya gasa amma sai ya ware ɓangaren da ya fi ko ina daɗi a jikin ita dabbar sai ya aika ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin girmamawa kenan shine Hausawa suke cewa mai kaza ya ci kai kenan anan shi sai ya dauki cinyar ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan sai ya bar abin da ya rage kenan da shi da wannan dan nashi Anas kenan da sauran jama'a babu kabulil hadiya qala haddathana isma'il wa ibn abi uwais qala haddathani malik wa ibn anas ibn malik ala asbahi al madani an ibn shihab huwa az-zuhri انا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود انا عبد الله بن عباس عن صعب بن جثامة الليثي رضي الله عنهم انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء او بودان فرد عليه فلما راى ما في وجهه قال اما اننا لم نرده عليك الا اننا حرم wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin karbar kyauta baban da ya gabata shi karbar kyauta ta farauta wannan kuma karbar kyauta kenan wannan min babi adfil am ala al-khas kenan wancan babi da ya gabata malam ya kebance shi da kyautar nama na farauta kenan wannan kuma sai shi babi ne wanda ke bayani game da hukuncin karbar kyauta idan aka maka kyauta na halatta mutum ya karba shine anan sai yazo da hadisin wato Ubaydullahi ibnu Abdullahi ibnu Utba ibnu Mas'ud daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda shi kuma daga As-Sa'ib ibn Jassama Allah ya kara masa yadda wato shi As'ab ibn Jassama ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kyautar himaran wahashiyya, wato wani jakin jeji, wa huwa bil abawai aw bi waddan. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana wani dawa da ake kiran shi al abawa ko kuma waddan, wanda yana tsakanin Makka da Madina. Faradda alaihi, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya mayar masa da kyautar sa bai karba ba. Falamma ra'a ma fi wajhihi, a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yaga abin da ke cikin fuskar As'ab ibn Jassama na damuwa game da rashin karbar kyautar sa, qala, sai manzon Allah ya ce masa, amma inna lam naruddahu alayka, ka san da cewa lalle mu bamu dawo maka da kyautar ka ba, illa anna hurum, kawai illa kasancewar muna dauke da harami. Sababin abin da yasa muka dawo maka da kyautar ka shine kasancewar muna dauke da harami. Shi kuma wanda yake dauke da harami hajji ko umra, to duk farautar da aka farautu takanas saboda shi, to baya halatta ya karba, baya halatta ya ci. In dai takanas ka tabbata saboda kai aka yi, to baya halatta. Saboda a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yada zango a wannan dawa da ake kiran shi al-abawa ko kuma waddan, As'ab ibn Jassama da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kai tsaye kawai sai ya dau makamin sa ya shiga daji takanas, domin ya farauto farauta ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sai gashi ko ya farauto jakin jeji, da ya farauto ya gasa ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda wannan yana nuna mana halaccin cin naman jaki amma na jeji, jaki na gida wanda ake labta masa kaya ake hawa, cin naman shi haramu ne. An gane ko? In dai jaki ne na gida, kai koda a gidan da ka turke jaki baka dora masa kaya baka hawa, cin naman shi haramu ne. Shine ake kiran shi kenan al-himaru li'insi, kenan jaki wanda yake na gida. Kamar yanda hadisi ne tabbatacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ranar yakin Khaibar, manzon Allah ya umarci Abu Talha na cewa ya yi sanarwa a cikin jama'a cewa Allah da manzansa sun haramta cin naman jakin gida. An gane ko? Shine ya ce fanada Abu Talha kenai annallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahaliyya fa innaha rijsun. Al-himarul ahadi, ko kuma ka ce al-himarul insi, shine kenan jaki wanda yake na gida, cin naman shi haramu ne domin najasa ne, amma jaki na jeji cin naman shi halaka ne. Shi kuma jaki na jeji akwai wanda ake ce masa al-fadari, jakin jeji, to ba shi ba ake ne, shi ma cin naman shi halaka ne. Akwai wanda sifar shi ɗaya da jakuna waɗanda suke na gida amma shi na daji, an gane ku? To cin naman shi halaka ne. Don haka shi al-fadari me ake kiran shi? Al-bigal ake kiran shi. Al-bigal shine anan, wato shine a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya mayar masa da wannan kyauta, domin ya tabbata takanas saboda shine ya hurutu wannan jakin. Shi ne sai ya ce falamma ra'a ma fi wajhihi, a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga abin da ke cikin fuskarsa na damuwa. Domin Hausawa na faɗa labarin zuciya a tambayi fuska, in mutum yana cikin farin ciki da nishaɗi da walwala ta fuskar shi ake ganewa, haka in yana cikin damuwa fuska ita take ba da labari. Don haka da manzon Allah ya ga damuwa a fuskar shi game da rashin karɓar wannan kyauta, manzon Allah sai ya bashi hamzir ya ce amma inna lam naruddahu alayka, ya ce ka san da cewa mu bamu dawo maka da kyautar ka ba, illa anna hurum, sai domin muna dauke da harami. Shi wanda yake dauke da harami baya halatta ya farauce farauta da kansa ko kuma ya ci naman abinda aka farauto takanas saboda shi. Da haka wannan hadisi yana nuna mana duk kyautar da bata halatta to baya halatta duk abinda baya halatta to baya halatta mutun ya karbi kyautar shi duk abinda yake haramu kenan baya halatta mutun ya karbi kyautar shi in dai abu ne wanda aka haramta to karbar kyautar shi haramu ne dan haka annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin Allah ya haramta masa cin wannan domin yana dauke da harami an farauto takana saboda shi dan haka manzo Allah yake karba kenan wannan duk abinda bai halatta ba to karbar kyautar shi bata halatta باب قبول الهدية قال حدثني إبراهيم بن موسى قال حدثنا عبدة وابن سليمان قال حدثنا هشام وابن أروى أنا أبي هو أروة بن الزبير أنا عائشة رضي الله عنها أن الناس كانوا يتهرون بهداياهم يوم عائشة رضي الله عنها يبتغون بها أو يبتغون بذلك مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا آدم وابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا جعفر بن إياس أنه قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أهدت أم حفيد خالة بن عباس رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم عقبا وسمنا وأضبا فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من العقب والسمن وترك الأضب تقبرا قال ابن عباس رضي الله عنهما فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معا قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد أنا أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل وإن قيل هدية ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم قال حدثنا محمد بن بشار هو المعروف ببندار قال حدثنا غندر هو عبد الله بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة هو ابن دعامة السدوسي البصري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل تصدق على بريرة رضي الله عنها قال هو لها صدقة ولنا هدية قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة أنا عبد الرحمن بن القاسم أنه قال سمعته منه عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة وأنه مشترك ولاءها فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فعاتكيها فإنما الولاء لمن أعتق وأهدي لها لحم فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا تصدق على بريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية وخيرت قال عبد الرحمن زوجها حر أو عبد قال شعبة سألت عبد الرحمن عن زوجها قال لا أدري أهر أم عبد قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا خالد بن عبد الله أنا خالد الحذاء أنا حفصة بنت سيرين أن أم عدية رضي الله عنها أنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال عندكم شيء قالت لا illa shay'un ba'athat bihi ummu adiyata min ash-shati allati ba'athta ilayha min as-sadaqa qal innahu qad balagat mahillaha. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na hukuncin karbar kyauta, tare da cewa a wata nuska wancan babi da ya gabata cewa babu shi kenan, babu wannan kenan, babu kabulin hadiyya, hadisin yana hada da wannan illa kasancewar anan kenan, malam ya maimaita dai babu shi ne ce babu kabulin hadiyya, baban da ke bayani game da hukuncin karbar kyauta shi ne. Anan ya zo mana da hadisai da dama. Hadisi na farko a ƙarƙashin baban hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa annan nasa lalle wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanu ya taharrauna bi hadayahum yawma Aisha, wato sun kasance sukan kirdadi ranar kwanan Aisha game da kyautukansu da suke nihin yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai mutum ya dakaci kyauta da zai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai idan kwanan Aisha ya zagayo, yabtaguna biha aw yabtaguna bidhalika mardata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Me suke nihi da haka? Shine wato neman yarda ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan haka suke dakatar da kyautar su kenan sai ranar kwanan Aisha Allah ya kara mata yadda, wato domin ya kasance sun sami yardar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda ita abinda ya dace mumini a rayuwarsa ya nema a farko shine ya sami yarda da amincewa ta Allah da manzansa. In ka sami yarda ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to ka sami yarda ta Ubangijin da ya aiko shi, kamar yadda can Ubangiji ta'ala ya faɗa wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minina. Ubangiji ta'ala ya ce Allah da manzansa su suka fi cancanta an yurduhu, kenan mu'minai su nemi yardarsu in kanu mumini, in har sun kasance mumine ne na gaskiya. To dan haka manzon jiya suke famar yaya za a yi su yi abinda za su faranta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuciya ya yarda da su ya amince da su. To dan haka suke dakatar da duk wata kyauta da suke nihin yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai idan kwanan Aisha ya zagayo, kenan li yakuna nuran ala nur, dan ya zamanto wani haske ne na daban kenan akan wani haske. Hadisin kenan zai zo a gaba, yake hadisi ne mai tsawo, nan kenan malam ya zo da shi a takaice. A takaice wannan hadisi kenan yana nuna mana halaccin karbar kyauta, domin manzon Allah kyautukan da ake masa yakan karba. Sannan hadisi na biyu a ƙarƙashin baban, wato hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda, yake cewa wata mata da ake kiranta Ummu Hufayd, wanda innani ce ta shi Abdullahi dan Abbas, khala ce ta shi, in aka ce khala kenan yar uwar mahaifiya, kenan kanwar mahaifiya ko yar mahaifiya. To ita wannan mata Ummu Hufayd, wato yar uwar mahaifiyar Abdullahi dan Abbas ce kenan matsayin innaninsa take, ta aika ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyautar aqiban, wato shine cuku, wasamnan, wato da man shanu, ko kuma ka ce wasamnan da kitse, mai wanda yake kenan sandirarre shine ake nihi da asam, sawa'an man shanu ne ko kuma kitse ne. Shine dai a takaice kenan ta aika masa aqidan cuku, wasamnan, wato da man shanu, wa udubban, wato da damami. Lafazin udub jami'i ne na babbun, in aka ce babbun shine damu kenan, an gane ko, wa udubban, wato da damami da aka kamo su, ta aika ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama naman damu. Fa akala annabiyyu sallallahu alaihi wasallama min al-aqidi wasamni wa taraka al-udubba taqdura, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci wannan ciku da wannan man shanu, wa taraka al-udubba, manzon Allah sai ya bar dama naman daman, taqazzur, wato danki da kyama, yana kyamar abin ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar shi. Qala ibn Abbas, Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda, yace fa ukila, ala ma'idati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, yace akan kabaki na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka ci wannan naman dam. Ma'ida shine a Hausa ake kiran shi kabaki, ko kuma kace madurguje. Kenan in aka ce ma'ida, kenan teburi wanda ake dora kala-kalan abinci akan shi tabul kenan, ko kuma irin tray wanda ake dora kwanan abinci, ga na miya, ga na menene, duka shine ake kira da wato ma'ida kenan, abinda ake dora kenan kwanukan abinci akan shi. Shi ne anan yace fa ukila, sai aka ci wannan naman damu ala ma'idati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, akan kabaki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kace akan madurbijin sa. Walau kana haraman, Abdullahi dan Abbas yace inda a ce naman damu haramun ne, yace ma ukila ala ma'idati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, to da ba za a ci ba akan kabakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan kaga wannan sunna ce ta kaririya, an ci akan kabakin sa, manzon Allah bai ce komai ba. Inda a ce cin naman damu haramu ne, to manzon Allah ba zai bari ba a ci akan kenan akan farantin sa. Ta haka wannan yana tabbatar da halaccin cin naman damu. Naman damu halaka ne, kuma malam ya zo dai da hadisin, domin wannan gaba kyauta ce aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta waɗannan ababe guda uku, ciku da man shanu da naman damu. Manzon Allah ya karɓa gaba ɗaya, ya ci cikin, ya sha man shanin, amma dama manzon Allah ya kici ta kanzura, wato dan kyama. Har ma a wani hadisi aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shi naman damu haramu ne da aka kawo, an gasa damu an kawo, ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ci, sai aka faɗa masa naman damu, da manzon Allah sai ya shanye hannu. Sai aka ce haramu ne, manzon Allah ya ce a, yace ni dai ina kin shi, dai ina kyamar shi. Sannan hadisi na uku a baban hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda ke faɗa, kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza utiya bi ta'amin sa'ala anhu, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan aka zo masa da wani abinci, manzon Allah yakan yi tambaya game da wannan abinci da aka zo masa da shi. A hadiyatun, shin kyauta ce ta kanas aka masa, am sadaqatun, ko kuma sadaka ce? Fa in kila sadaka, in an ce masa sadaka ce, qala li ashabihi, sai ya faɗa ga sahabbansa, sai ya ce kulu, ku ci. Walam ya'kul, shi baya cin komai daga cikin wannan abinci, in dai aka ce masa sadaka ce. Wa in qila hadiyatun, in ku aka ce masa a kyauta ce aka maka, daraba biyadihi sallallahu alaihi wasallama fa akala ma'ahu, maza Allah sai ya saka hannunsa da maza ya ci wannan abinci tare da sahabbansa. In dai aka ce kyauta ce, to maza Allah yakan saka hannun shi. To wannan a duk lokacin da aka zo masa da abinci, sai ya tambaya shin kyauta ce ko sadaka ce. Idan in aka ce masa kyauta ce, yakan karba kai tsiye ya ci, amma in aka ce sadaka ce, sai dai mai kama sahabbansa, amma shi ba zai ci ba, domin Allah ya haramta masa cin sadaka kwata-kwata, sadaka wadda take ta wajibi, zakka, ko kuma sadaka ta tadawi. Saboda karbar sadaka alama ce wanda yake nuna akwai kaskanci da gajiyawa, an gane ko, matsayi ne wanda yake na kaskanci. Amma su annabawan Allah matsayinsu ya wuce cin sadaka, saboda Allah ya musu daraja, Allah ya zaɓe su daga cikin bayi, ya kai su wani matsayi wanda shi kadai yake zaɓar, wanda ya ga dama daga cikin bayin shi ya kai shi wannan matsayi. Don haka matsayin annabawan Allah da manzanninsa, wato ya wuce matsayinsu, ya wuce cin sadaka. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da waɗanda suke dangin shi na kusa, an gane ku, waɗanda ake kiransu Banu Hashim, to Allah ya haramta musu cin sadaka. Sune kenan ya Aliyu, Allah ya kara masa yadda da jikokinsa. Haka nan wato Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, Muttalib shi ma da ƴaƴansa da jikokinsa. Haka nan Ja'far ibn Abi Talib shi ma da ƴaƴansa da jikokinsa, sune ake kiransu Banu Hashim. Da Hamza ibn Abdul Muttalib, waɗannan kenan sune ake kiransu Banu Hashim. Waɗannan Allah ya haramta musu cin sadaka, sawa'an zakka, ko kuma sadaka ta neman lada, don haka kuma Allah sai ya canza musu da wani abu wanda yake fiyayye shine khumusin ganima in an samu ganima ta yaki sai a kasa kashi biyar kai sai a fitar da kashi daya wanda kamar yadda Allah ya ambata mana a can cikin suratul a'awana suratul anfal wa alamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasuli wali dhil qurba wal yatama wal masakin wabni sabili al aya dan haka in an zo masa da kyauta ta abinci sai ya tambaya shin in aka zo masa da wani abinci sai ya tambaya shin kyauta ce ko sadaka ne in an ce masa sadaka ce to baya cin komai daga cikin wannan abincin sai ya fada ga sahabbansa ya ce kulu ku ci amma in aka ce masa kyauta ce to kai tsaye kan saka hannun shi ya ci tare da su kuma wannan yana nuna mana ladabi daga cikin ladabba na zama da jama'a shugaba duk darajar da Allah ya kai ka da matsayi to waɗanda suke na ƙasa da kai wato ka ci abinci tare da su kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cin abinci tare da mabiyansa dan haka mai gida ya ci abinci tare da barwansa wannan yana daga cikin ladabba waɗanda suke na addini wanda kuma wannan yana nuna cewa lalle akwai wata sifa wanda Allah yake so yake kauna shine kaskanta kai cewa kana da ita sannan hadisi na hudu a baban hadisin Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa an zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da nama wani lokaci wakila sai aka ce masa tusuddika ala barira wannan nama da aka zo maka da shi ya rasulullahi sadaka aka ba barira kala sai manzon Allah yace huwa laha sadaka ita aka ba sadaka wala na hadiya mu kuma kyauta ce kaga kenan ba ainihin sadaka kin ba Allah ya haramta a kasancewar sifar a bashi abu a sifar sadaka shine kwata kwata baya halatta amma in ya riga ya canza to wannan yana halatta yace yanzu abinda aka ba almajiri sadaka ya zama mulkin shi in yana so sai ya kyauta da shi in yana so ya sayar da shi to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan shi kyauta ce aka bashi kina tunda ita barira sadaka aka bata ita kuma ta bashi ta ba kenan mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin kyauta dan haka aka kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka fada masa ta inda naman ya fito aka ce barira aka ba sai ya ce huwa laha sadaka wala na hadiya wato sadaka ce ita aka bata manzon Allah yace mu kuma kyauta ne dan haka wannan kenan ya nuna cewa in kaga wani abu a gidanka kenan kana iya tambaya tunda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an zo masa da nama an kawo nama an aje masa kenan dole yayi tambaya ta ina aka samu wannan nama kamar yadda a hadisin da ya gabata in an zo masa da abinci yakan tambaya kyauta ce ko kuma sadaka ce to dan haka anan ma kenan anan kai da kanka zaka halalo kenan yayi tambaya sai aka ce masa tusuddika ala barira nama ne wanda aka ba barira sadaka sai yace to ita sadaka aka bata amma mu kuma kyauta ne ina kaga wannan yana nuna halaccin karbar kyauta sannan hadisi na biyar a baban hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda ta yi nihin ta sayi barira a lokacin da masu gidanta suka dora mata fansa kamar yadda hadisin ya maimaito a baya wa annahu mushtaratu wala'aha su masu gidanta sun yi sharadin alwalaicinta cewa Aisha in tana so ta saya amma alwalaicinta namu ne in ta yarda ta amince a kulla ciniki akan haka aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labari fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya fada ga Aisha yace ishtariha yace yake Aisha sayyata ma'ana ta sa kudin aika musu fa a'tiqiha manzon Allah yace yantar da ita fa innamal wala'u liman a'ta cewa alwalaici na kasancewa ga wanda ya yantar da bawa wanda ya yantar da bawa a shar'ance shi yake da alwalaici kenan koda shi wanda zai sayar da bawan yayi sharadi to wannan sharadi ne na banza kamar yadda hadisin ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wani sharadi sharadin da baya cikin hukuncin Allah manzon Allah yace koda ya kai sharadi 100 yace batacce ne sai yace kuma wa ubudiya laha laham wato ita barira an mata kyautar nama faqila lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai aka fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce masa haza tusuddika ala barira wannan nama sadaka ce aka ba barira fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa laha sadaka manzon Allah yace wannan nama sadaka ne gare ta wala na hadiyya mu kuma kyauta ne kenan tunda ta ba mata na kenan a matsayin kyauta ne mu ya halatta mace kenan tunda daga sadaka ya rikide kenan ya koma matsayin kyauta inda ainihin abinda aka bada na sadaka cewa shine baya halatta to da kwata kwata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ci ba kenan tunda ya rikide ya koma kyauta to yanzu ya halatta yace wa khayrat kuma barira lokacin da aka kantar da ita an bata zabi waya bata zabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da mijinta qala abdurrahman wato abdurrahman ibn al-qasim yace zawjuha hurrun aw abd yace shi dai mijin nata dani ko kuma bawa ne an gane ko kokonto ya samu shi uba sai yake cewa na tambaye abdurrahman an zawjiha wato dangane da mijin ita barira hakikanin shin dane ko bawa ne kana sai yace la adri ahurrun am ab yace ni dai ban yi sani ba dane ko bawa ne dan haka dai yazo a wata riwaya wanda babu kokonto wato bawa ne aka bata zabi tunda yanzu matsayin ta ya wuce nashi kenan sai in ta yarda ta amince a matsayin ta na diya za ta zauna da mijinta wanda yake bawa tace a ita kawai ta zabu kanta ba ita ba zama da bawa dole kuma aka raba aure hadisi na shida a baban na karshe hadisin wato Hafsa binti Sirin daga Ummu Adiya Allah ya kara mata yadda take fada cewa dakhala annabiyyu sallallahu alaihi wasallama ala Aisha radiyallahu anha wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga gun Aisha Allah ya yadda da ita fa qala manzo Allah yace da ita inda kun shay manzo Allah yace ko akwai wani abu a gunku yana nihi abinci indakum shay shin ko akwai wani abu a gunku qalat la aisha tace ba komai illa shay'un sidi kawai wani abu ba'athat bihi ummu adiyata min ash-shati allati ba'athta ilayha min as-sadaqa sai dai wani abu kawai na nama wanda ummu adiya ta aiko na dabbar da ka aika mata wato daga cikin sadaka kenan daga cikin dabbobi na sadaka manzo Allah ya aika ma ummu adiya ta yanka wannan dabba sai ta aiko ma wato matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta aiko ma Aisha nama a matsayin kyauta kana sai manzon Allah yace innahu qad balagat mahallaha ai tuntuni ta isa wato mai yankarta ma'ana ta isa mahallanta da ya dace da ita ita da aka bata an bata a matsayin sadaka mu kuma da ta dawo nan kenan ya zama to kyauta ce shine malamai suka ce wannan yana nuna kenan halaccin cewa su matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hukunci na haramta masa cin zakka bi hada da su ba su yana halatta su ci sadaka su matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cin sadaka gare su halaka ne amma shi Allah ya haramta masa dan haka idan aka ba Aisha a matsayin kyauta ana manzon Allah yace innaha wato innahu qad balagat mahallaha yace ai tuntuni ta isa kenan mayan karta ma'ana inda ya dace idan aka ce mahillu ko mahall wato shine al-makanu allazi yuhallu fihi in aka ce mahillu ha kenan wurin yanka game da dabba kamar yadda can yace kuma mahillu ha idan baitul atiq na insha Allah zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك